Yanda aka gudanar da sallar Idi a garin Makka kenan kuma dubun dubatan mutane ne suka halarci sallar a yau dake zama ɗaya ga watan Shawwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma garin ya ci tamakil da al'umma ga dai wasu daga cikin waɗanda suka yi nasarar samun wannan dama na yin sallar a garin na Makka
sunana Aisha Gatawa ina jin daɗi ina jin bakin ciki da nake ji Ramadan ya kare wato ainihin falala bisa falala ta kare sannan ina jin farin ciki kasancewa yau ranar Idi kuma Allah ya gwada mana Idi a kasa mai zafi that's why da cewa shekarun baya corona ta yi sakin ibu from coming to Eid but amma alhamdulillah
sunana Alkasim Abubakar na zo kuma daga kasar Gumboso local government gaskiya ban taɓa manta da wannan farin ciki ba sakamakon wannan shine zuwa na farko kuma ina fatan Allah ya yarda zan ringa zuwa da kai yanzu nayi kokawa kaina ubangiji wallah so dole zan yi farin ciki akan ban taɓa zuwa nan nayi ba kuma yanzu na zo na tada mutane daban-daban na kasashe daban-daban ba zan iya manta wannan farin ciki ba rayuwa ta duniya
sunana Aisha kuma daga jihar Kebbi daga Najeriya riya kuma nayi horin ciki nayi murna da Allah ya kawo ni wagarana Allah da ma'aikin Allah babu shekara lafiya
kana nawa kika tafi a garin Makka
kana mu goma kuma yau ranar Idi in Allah ya nuha
sunana Faisal dan asalin jihar Taraba amma ina zama a Abuja nayi umarana a nan Makka kamar yadda zaki gani kowa na muna jama'a ayin addu'o'i daban-daban ayin addu'o'i ma kasa ayin ma addu'o'i ma kauka mutane gaba daya
bayanai sun bayyana cewa sama da mutane miliyan 2 ne suka halarta a gabatar da aikin umra bana shin ya kake ganin yawan mutane da kuma kasancewar kana ɗaya daga cikin dubban mutane ko kuma miliyoyin mutane da suka ga ranar Idi a yau
gaskiya abun sai wanda yazo ya gani duk yadda zaka misaltawa mutane yadda mutane suka zo ba za a iya misaltawa ba kusan miliyan 2 da suke fada ma wanda aka identify visa din su ne to akwai wanda suka shigo ta bodan kasa kamar irin yan Jordan yan Syria wanda ba sa buƙatar visa suke shigowa mutane sun halarta sosai gaskiya kuma alhamdulillah hukumomi sun yi kokari ya bi kasa an yi kokari ba a samu wani incident ko na collapse ko na wani ji ciwo ko wani yauni ma'aikata sun yi kokari sosai masha Allah
wanda fata kake ganin cewa gaba ma a samu fiye da haka dan mutane suna ganin cewa wannan ma ko aikin haji iyaka
eh gaskiya wanda ya saba zuwa nan zai ga bana akwai canji daban-daban misali kamar yadda aka yi tsabi din da kuma yanayin yadda mutane suka zo kusan kowane hotel within here ya ciccika sosai gaba daya fata da zamu yi dai shine Allah ya sa hukumomi su ci gaba da yin haka sannan Allah ba mu zaman lafiya da dorewa da za a ci gaba da samu a cigaba da zuwa irin wannan abun nan.
Sai dai wani abun mamaki shine yanda mutane suka yi saurin mantuwa da ka'idojin takaita yaduwar cutar COVID-19 a wannan rana wanda ke zama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake saurin kamuwa da cutar mashakar mura da aka yi ta fama da shi a kasashe da dama ciki har da Saudiya. To shin hakan ba zai iya dawo da hannun agogo baya ba? Ga dai abin da wasu ke cewa game da hakan.
Ni ce Hajiya Hawwa a Jidda, Saudi Arabia, Hawwan Damuna. To wannan dai cuta na COVID-19 muna sa rai dai wannan cunkoso ma da aka yi da taro da aka yi gaba daya taro ne na addu'o'i da kuma salloli da kuma dukkan ibada saboda haka duk wannan taro da ake yi ai muna addu'a ne Allah ya bamu lafiya ya kare mu daga dukkan sharri saboda haka muna fata in Allah ya yarda wannan ciwo ba za ta dada maimaituwa ba fatan mu kenan duk wannan taro da aka yi tunda dai gurin ibada ne addu'a ake kiran sunan Allah ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan ciwo na COVID-19 an bar shi kenan har abada
a ƙarshe dai ana fatan Allah ya amshi ibadu ya kuma maimaita Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Masjid Haram dake garin Makka.